الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة غوتن شوال وتن شعبان Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 10 ga watan 4 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka dake wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan wannan kuma shine darasi na 6 a cikin wannan littafi qala al muallif rahimahullahu ta'ala ma yubahu lis-sa'imi fi'luhu abinda yake halatta ga mai azumi ya aikata la yashku 'abdun da'i'un faquha al-kitaba was-sunnah bawan Allah mai biyayya ga Allah wanda ya fahimci al-Qur'ani ya fahimci sunna baya kokonto annallaha akan cewa hakika ubangiji yuridu bi ibadihi al-yusra yana nufin sauki ne ga bayinsa duk bawan da yake mai biyayya ga Allah wanda ya fahimci al-Qur'ani ya fahimci sunna to ba za ka same shi yana kokonto ba ya yadda cewa Allah madaukakin sarki yana nufin sauki ne ga bayinsa la yuridu bihimul usra baya nufin wahala da tsanani akan bayinsa lalle duk wanda yake mu'amalantar nusus zai tabbatar da wannan cewa Allah madaukakin sarki yana nufin mu ne da sauki ba yana nufin mu bane da tsanani faqad abaha ash-shari'ul hakimu lis-sa'imi umura haqiqa mai shar'antawa mai shari'a shine Allah al-hakim gwani haqiqa ya halatta lis-sa'imi ga mai azumi umuran wasu al-amura wa rafa'a anhu al-haraj ya kuma dauke laifi ga wadannan al-amura din izafa alaha idan mai azumi ya aikata Allah ya dauke laifin ya ce ba komai wa ilaykumuha bi adillatiha ga wadannan al'amuran nan a gabanku kuma da dalilan kowanne a cikin su abu na farko daga cikin abin da ya halatta koda kana azumi in kai ba matsala as-sa'imu yusbihu junuban mai azumi ya wayi gari da janaba wannan ba matsala wannan baya taba azumin sa janaba ta same shi tunda daddare bai sami yin wanka ba har sai dab da ketowar alfajir yana tashi yayi kokarin yin sahur ya gama sahur kuma alfajir ya keto sai bayan alfajir ya keto yayi wanka wannan bai shafi azumin sa ba dan haka wayar gari da janaba ko kuma mutum koda yana cikin azumin da rana sai ya kwanta yana bacci sai ya mafarki kuma da ya mafarki sai ya fitar da mani to shi ma an yi masa afuwa in ya tashi kawai wanka zai azumin sa yana nan kana min fi'lihi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yudrikahu al-fajru al-fajr yakar riskeshi wa huwa junubun al-hali yana da janaba min ahlihi na kusantar iyalinsa fa yaghtasilu kuma yayi wanka ba'da al-fajr bayan al-fajr ya keto wa yasumu kuma ya ci gaba da azumi kaga an faro daga sama kenan dan haka dan kai ma haka ta faru akan ka baka da matsala dan kana da abun koyi la kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa ala aisha wa ummi salama radiyallahu anhuma an karbo daga uwar mu'minai aisha da uwar mu'minai ummu salama Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yudrikuhul fajru al-fajr yakar riskeshi wa huwa junubun al-hali yana da janaba bi yuwanka ba min ahlihi na kusantar iyalinsa thumma yaghtasilu sannan kuma yayi wanka waye su mai ci gaba da azumin sa da kenan kaga daga cikin al'amuran da aka halatta wa mai azumi shine wayi gari da janaba nabiyu as-siwaku lis-sa'im an yi halatta wa mai azumi yayi aswaki qala sallallahu alaihi wa sallam to ya halatta yayi brush da makilin ya matsa makilin a jikin brush ya goge bakinsa ya halatta na'am ya halatta ko ya halatta me aswaki yake yi shi kuma brush da makilin me yake yi kenan mutum in yayi makilin hadewa yake ko zubarwa yake shikenan qala sallallahu alaihi wa sallam laula an ashuka ala ummati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba dan kada na takurawa al ummata ba la amartuhum bis siwak da na umarce su da yin aswaki inda kulli wudu'in ayayin da za su yi kowace alwala falam yakhussa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam as-sa'ima min ghairi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kebance mai azumi da wanda baya azumi ba yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'in kana azumi ko baka azumi ka shiga cikin umumin wannan hadisin fa fi hadha dilalatun a cikin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai dalili ala anna siwaka lis-sa'im akan cewa yin aswaki ga mai azumi wali gairihi da wani mai azumi inda kulli wudu'in yayin kowace alwala wa kulli salatin da kuma kowace sallah ya halatta wa kadhalika haka ma kuma fa huwa amun yin aswaki din ya game fi kulli al-awqati cikin dukkan lokuta qabala az-zawali aw ba'dahu kafir rana ta zawali ne aw ba'dahu ko bayan rana ta yi zawali wallahu a'lam saboda akwai malaman da suka ce kafin rana ta yi zawali ya halatta daga safe zuwa kafin ayi azhar zaka iya yin aswaki amma daga rana ta yi zawali lokacin azhar daga nan har rana ta fadi suka ce makaruhi ne kai aswaki akwai malaman da suka tafi saboda suka ce wannan bashin da bakin mutum yake yi Allah yana son sa da aka kakkai ta kawar da shi to sai wasu malaman suka ce a'a kafin rana ta yi zawali ne bayan rana ta yi zawali ka buƙaci yin aswaki saboda bakinka ya danyi maka nauyi dauko kai ba komai wannan bashin da bakinka yake yi ba daga baki yake ba daga cikin ciki yake fitowa da ko da kai zaka dan dinga jin in kayo huci haka zaka dinga jin hucin kana jin wannan warin wanda shine khulufu fa misaim din wannan aswaki baya kawar da shi da haka ba shi bai da alaka da aswaki da haka zaka iya tun daga safe kai ta yin aswakin ka zuwa faduwar rana lokacin bude baki ba komai an bayyana abu na uku al-madmadatu wal istinshaq kurkura baki da shakarwa shi ma ya halatta ga mai azumi mutum ya ji bakinsa yawunsa ya yi irin kaurin nan da yawa baya jin daɗin bakin sai kurkura ruwa ya zubar ko kuma ya ɗan shiga guri mai ƙura haka ya shaƙa ruwa a hancinsa ya faci ba komai li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamadmadu wa yastanshiqu wa huwa sa'imun domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kurkura baki kuma ya shaƙa ruwa kuma yana azumi lakinnahu sai dai muni as-sa'imu min al-mubalaghati fihima
an hana mai azumi ya kai matuka wajen kurkurar bakin da shakarwa kai sama sama dan kada ya kwace kuma ka ce baka sani ba har kuma ka shaka shi can ciki wajen shakarwan kai shi sama sama tunda kana azumi qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa balig filistin sha ka kai matuka wajen shakarwa illa an takuna sa'ima sai dai kana azumi amma an ba azumi kake ba so ake ka shaka sai ka dan ji wannan yaji yajin yawwa shi ake so kaga mutun kaman abin nan sai kaga mutun kaman tattaba hancin sa yake shaka ruwa aka ce amma yayin mutun ya dinga tattaba hanci ba taba hanci ba shaka ruwa to idan ba azumi kake ba sai ka sheka shi sosai ya shiga ciki ka dan ji wani dan yaji yajin nan yawwa sai kuma ka dawo da shi in kuma kana azumi to kakka shaka shi ya shiga ciki sosai al mubasharatu wal qiblatu lis sa'im abu na hudu da aka yi halatta wa mai azumi zai iya runguman matarsa ko kuma ya mata kiss ma'ana ya sumbace ta sabata an Aisha radiyallahu anha annaha qalat hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil manzon Allah ya kasance yana sumbantar iyalin sa wa huwa sa'im yana azumi wa yubashir yakan rungumi iyalin sa wa huwa sa'im yana azumi walakinahu sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana amlakakum liirbi yafi ku mallakar sha'awarsa da haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya rungumar iyalinsa ya sumbanci iyalinsa kuma shikenan zai mallaki sha'awarsa ba daga nan za a tsaya wayukrahu zalika lishabbi duna shaykh mala yace an karhanta hakan ga matashi amma banda dattijo shi dattijo zai iya ci gaba da rungumar matarsa ya rungume ta ko ya mata kiss ya tafi masallaci an fahimta amma matashi musamman irin auren nan na watan Sha'ban din nan ai kaga da matsala an fahimta gashi gallelan ango da galleliya amaryarsa ga kuma azumi abi da haka sai ayi lami sasa ko sai dan yi nesa nesa mallai yace an karanta hakan lishabi ga matashi duna sheikh amma banda tsoho ko dattijo faqad rawa abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin amr bin al-as ya ruwaito hadisi kale yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'a shabun sai ga wani saurayi yazo faqale yace ya rasulullah ya maikin Allah uqabbilu wa ana sa'imun zan iya sumbantar matata ina azumi qala la yace kai ne ko kai ne kake tambaya ko wani kai wa tambaya yace ani ne yace a faja'a shaykhun ana nan sai ga wani dattijo shi kuma yazo faqala sai yace uqabbil wa ana sa'im ya maikin Allah ni kuma ina da wata yajja tuman matata ita ma zan iya sumbantar ta tana ina azumi qala na'am manzo Allah yace dattijo aje a ci gaba da sumbantar ba komai qala fa nadara ba'duna ila ba'd sai sashin mu ya kama kallon sashi to ya wannan wace irin fatawa ce yanzu nan fatawa guda ɗaya kuma ta bambanta matashi ya zo yayi tambaya an ce a'a kuma dattijo ya zo an ce zai iya yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce dalilin da yasa kuka ga fatawa ta bambanta inna sheikha yamliku nafsahu shi dattijo zai iya mallakar sha'awarsa zai iya mallakar kansa in aka iya irin wannan shikenan idan an fahimci me ake nufi da sirrin auratayya kenan amma galibi a kasar Hausa za ka shi kansa wannan abu ne wanda yake ba azumin ma mutane ne su suke da iyalinsu ba azumin ma sai wani ya dade bai wa matarsa kiss ba to kaga da ma an azumi yazo kaga shi ba shi da wani matsala an fahimta azon ko wanne irin mutane akwai yanda suka fahimci mu'amala da zamantakewa auratayya amma gaskiyar magana a kasar Hausa za ka ga akwai yan wasu yan matsaloli da za ka ga har yanzu akwai su tsakanin zamantakewa dan haka dai wannan yana nuna cewa abin da yasa aka ce mutun ya sumbaci iyalin sa wanda zai iya mallaka shi yasa malamai sun tattauna da yawa amma tun daga hadisi ya an bambance an ce dattijo wasu kuma suka ce ya danganta da karfin sha'awa kana iya samun wani matashin yayi kiss din ya hakura kuma a samu wani dattijin yana da karfin sha'awa yayi ya kasa hakura dan haka sai ya zama duk gaba ɗaya hukuncin yana koma karkashin in an sumbantar a danna zuciya a hakura an fahimta to wanda yake an fi tsammanin wato karfin sha'awa da kuma fin karfinta dangane da matashi to shi yasa shi sai aka ce kada yayi saddun lizari'a, amma shi da tijo ana ganin cewa babu ƙarfin sha'awa tare da shi, don haka dan ya sumbaci matarsa ba wani matsala bane. Abu na biyar, tahalilud dam, daukar jini, ko za ka yi tabarru'i da jininka, misali za a ɗebi jininka za ka bayar kyauta, ko kuma a'a za a ɗebi jininka a gwada saboda kana ana son a gani cewa ko kana da malaria ko typhoid ko dukkan gwaje-gwajen jini da ake. Shin idan mutum yana azumi ya je asibiti za a iya ɗiban jininsa littabarro don a ɗibi kamar lita ɗaya ko jaka ɗaya a bawa wasu wani mara lafiya kuma gashi yana azumi? Ko kuma a'a ya je aka ce ga test an bashi zai je sai an ɗebi jininsa an gwada a ga menene yake damunsa sannan a bashi magani, to yana azumi zai iya zuwa a ɗiba ko kuma da matsala? Shi ne ma'ana tahalilud dam, ɗiban jini. Wa darbil ibr, da allura, za a iya yi wa mutum allura, shi ne darbil ibr. Allati la yuqsadu biha taghziya, irin allurar da ba a nufin wato ba wadda za ta cin abinci ba, an fahimta? Allati la yuqsadu biha at-taghziya. Allati la yuqsadu biha at-taghziya, amma irin allurar da bata bada sinadarin abinci, ila yana fama da malaria kuma ya ga dai bai galabaita ba, ko kuma an bashi dose din allura kuma ya zamana cikin dose din kila a rana za a yi so biyu sai ya zamanto kuma gashi yana azumi, ya dauki azumi, za a iya masa allura ta malaria ko kuma allurar da ake yi wadda bata shafi wadda an yi wa mutum zai ji kamar ya ci abinci ba? To shine malai yake cewa tahalilud dam, diba jini, wa darbil ibr, da yi wa mutum allura, amma fa allurar allati la yuqsadu biha taghziya, irin allurar da ba a nufin ta bawa mutum kuzari da sinadari irin na abinci. Fa innahu laysa min al-mufattirat, waɗannan abubuwan ba sa daga cikin masu karya azumi. Za a iya wa mutum allura ba shi da lafiya, allurar malaria da ire-iren wannan. Za a iya ɗiban jinin mutum ko a gwada ko kuma ya bayar, duk yana azumi babu komai. Wanzur ma ya ati, ka duba abin da zai zo a shafi na 72 can gaba, shafi na 72 zai dawo mana da wannan maganar, zai sake yin ta insha Allah. Na shida, alhijama, ƙaho. Za a iya wa mutum ƙaho bayan ya ɗauki azumi, kana min jumlatul mufattirati thumma nusikhat, ya kasance da ƙaho yana cikin jumlar abubuwan da ke karya wa mutum azumi in aka yi masa. Thumma nusikhat, sannan sai aka shafe hukuncin, sai ya zama yanzu an bashi a bude, idan mutum ya buƙaci a yi masa ƙaho za a iya yi masa, yana da azumi kuma a bakinsa. Wa thabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi'luha, domin yin ƙahon ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sa'imun, kuma yana azumi. Lima warada an ibn Abbas radiyallahu anhuma, saboda hadithin da yazo daga Abdullah dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im, annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa ƙaho kuma yana azumi. Wannan sai ya nuna za a iya yin mutum ƙaho ko da irin na zamani, akwai ƙaho yanzu na zamani da za a sa mutum wasu na'urori shi ma su abin nan ɗinsa, ba komai, indai mutum zuƙar jinin nasa ba zai sa ya galabaita ba, ko azumin ya wahalar da shi, ko ta kai ga sai ya ajiye azumin, babu komai, zai iya ɗaukan azumi. Shi yasa fiqihun malikiya suka ce an hana shi kifata tagarir, shine dalili, amma an ba wannan khauf din mutum za a iya masa ƙahonsa ba matsala. Daga cikin abubuwan da aka halatta wa mai azumi, abu na bakwai, zauqu ta'am, ɗanɗana abinci. Kaman mata ta ɗanɗana gishiri ta ji yaji, ta yi maka soɓa rodo ko ta yi kunun aya, ta ɗanɗana ta ji cewa zaƙin ya yi bai wuce iyaka ba, an fahimta? To wannan ɗanɗana wata ɗanɗana ta tofar, saboda ka san yaran da ba sa azumin wani lokaci a ce siga ya ji, yaro ka san shi jinsa ba irin naka ba ne, sai ya ce bai ji ba, kuma a ƙara da in an sha ruwa ya gagare ka sha. To amma ita za ta iya ganewa, ko kuma a ce ta ɗanɗana gishiri yarinya, ta ɗanɗana ta ce bai ji ba, a gabza wani gishirin kuma sannan ka ga abinci ya ƙi ciwa. To shi yasa za a iya ɗanɗana abinci a tofar kuma da azumi. Wa hadha muqayyadun bi adami dukhulihi al-halq, za a iya ɗanɗana abinci, amma wannan hukuncin an iyakance shi da rashin shigewar abin da aka ɗanɗana zuwa maƙogoro. In dai ana da tabbas ba zai shige ciki ba, ɗanɗanawa kawai za a yi aji a tofar, to ba komai. Lima warada an ibn Abbas radiyallahu anhuma, saboda hadisin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda. Abdullahi dan Abbas yace la ba'sa an yadhuqal khalla, babu laifi mutun ya dan 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 tsami aw shay'a biniga me biniga na anjuba eh ruwan kan shine dan tsami din ai an bayyana dan tsami ka tambaye mata suna yin kunu da shi ma kuma an aike zaka ji haka suke ce masa to za a iya babu laifin ji Abdullahi dan Abbas a dan dan al-khall dan tsami aw shay'a ko kuma wani abu wanda ba khall din ba malam ya dukhul halqahu matakar dai abun ba zai shiga makogoran mutum ba huwa sa'imun yana azumi ya dan dana ya tofar wannan babu komai abu na takwas alkuhul sa kwalli musamman ga mata dan ba kai ba abun adam maza bane kwalli ga mata sai dai kai in idan kai yana ciwo ba laifi ka sa amma mutun ya rambata kwalli ya dinga zanzarewa mutane ido wal qatara da maganin ciwon ido da za a diga wa mutun gentamacin ko wani abu mai kama da haka an bayyana idan mutun yana ciwo dan diga ko kunnansa yana ciwo diga man magani wa nahawihi ma da makamantan haka mimma yadkhulul ayn daga abinda zake shiga cikin ido a iya shi ma ya halatta hadihi al-umur wadannan al'amuran da kwalli da maganin ciwon ido da za a diga mutun a ido la tufaddir ba sa kare azumi sawa'un wajada da'amahu fi halqihi aw lam yajidhu duk ɗaya ne ya ji dandanan a makogoro ko bai ji ba wani sai ya ce ai ya ji makaki wannan makakin ai ba abinci bane ko a ce ai an sa kwalli in an yi kaki ana ganin sa kwalli abinci ne ba abinci bane da ko da ana jin makakin maganin da aka sha aka sa a ido ana jin makakin sa a makogoro ko a abin nan ba komai wa hadha ma rajahu shaykhul islam fi risalatihi an-nafi'ah wannan yana daga cikin abinda shaykhul islam ya rinjayar a cikin wata risala karamin littafin sa mai amfani mai suna haqiqatus siyam wa talmizuhu da kuma almajiransa ibnul qayyim al-jawziya fi kitabihi al-qayyim a cikin littafin nan nasa mai daraja zadul ma'ad fi hadi khairil ibad wa qala al-imam al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari shi ma ya fada a cikin sahihin littafin sa yace wa lam yara anasun wal hasan wa ibrahim bil kuhl lis-sa'im ba'san da hasan da anas da hasan al-basri da ibrahim an-nakhai waɗannan duk ba sa ganin laifi dangane da sa kwalli ga mai azumi na tara sabbul ma'il barid zuba ruwa mai sanyi alal ra'asi akai yadda ake zafin nan wani lokaci mutum ya ɗan shiga rana sosai to ba laifi ya ɗebi ruwa mai sanyi ya zuba a kansa ko ya jika wani tsumma ya dinga ɗorawa a kansa don ya samu sauki wannan shi ma an yi sauki ga mai azumi wani gitisal da yawan wanka ga mai azumi ya ɗan ji saboda lokacin zafi ne yanzu قال البخاري في صحيحه امام البخاري يفرد cikin sahihul littafin sai sahihul littafin sai ce babul babu ittisal as-sa'im yace babun wankan mai azumi wa ballabul umara radiyallahu anhuma thawban abdullahi dan umar ya jika tufafi ko mayafi ko kyalle ko tawo fa alqa alaihi ya dora shi akan sa haka wa huwa sa'imun yana azumi dan ya samu sauki wa dakhala ash-sha'bi al-hammam wa huwa sa'im imam ash-sha'bi shi ma ya shiga gidan wanka irin public wurin wanka din nan hammam shi ma ya shiga ya watsa ruwa ya wanka kuma yana azumi wa qala al-hasan al-basri yace la ba'sa bil madmadati wat tabarrud lis-sa'im babu laifi da yawan kurkura baki da kuma dan wankan sanyaya jiki ga mai azumi ba komai wa kana sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya subbul ma yana zuba ruwa ala ra'asi akan sa wa huwa sa'imun alhali yana azumi min al-adash sabida kishi aw min al-har ko sabida zafi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ubangiji ta'ala yana nufin ku ne da sauki ba so yake ya wahalar da ku ba al-musafir matafi an masa rangwamen azumi an ce ya ajiye daga baya lokacin da yake halin zaman gida daga bayan azumi sai ya rama waradat ahadithun sihahun hadithai ingatattu sun zo fiha a cikin hadisan takhyirul musafiri akwai bawa matafiyi zabi fi saumi a cikin ko dai ya azumi ko kuma ya ajiye azumi wala nansa anna hadhihi rahmatul ilahiyya ba za mu manta ba da cewa hakika wannan rahama ta Ubangiji zukirat an ambace ta fi athna'il kitabil majid a cikin alqur'ani mai girma qala arrahmanur rahim mai rahama mai jin kai yace wa man kana mariban wanda ya kasance a halin rashin lafiya aw ala safarin ko yana kan halin tafiya fa iddatun ya ajiya azmin fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya kirga adadin abin da ya sha sai ya rama a wasu kwanakin daban yuridu Allahu bikum al-yusra ubangiji ta'ala yana nufin ku ne da sauki wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin ku sha wahala shi yasa duk wanda kaga yana wani abu mai wahala da sunan addini ba addinin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam domin addinin da Allah ya aika annabi Muhammad da shi mai sauki ne shi yasa wata mata tace tayi wa Allah alƙawarin za ta je maka a ƙasa ba takalmi aka ce ta sa takalmi ta hawa abun hawa aikin makan shi kawai ake so Abu Isra'ila ya shiga cikin rana ya sha kunu ya kiwa kowa magana annabi ya ganshi ya ce wancan ba aka ce Abu Isra'ila ne ya ce to me ya faru aka ce alƙawari yayi wa Allah a tsaye zai wuni yau sannan kuma ba zai yi kowa magana ba kuma ba zai zauna ba kuma ba zai shiga inuwa ba kuma azumi yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a to ku gaya masa ya shigo inuwa ya samu guri ya zauna yayi wa mutane magana ya ci gaba da azumin ma yuridu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum sa'ala hamzatu bin amr al-aslami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi mai suna hamza ibn amr al-aslami ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a asumu fi safar yace ya ma'aikin Allah zan iya daukan azumi alhalin ina tafiya halin tafiya wa kana kathira siyam wannan sahabin bawan Allah ne mai yawan azumi to sai yake ganin ga tafiya ta kama shi kuma baya so ya yanke wannan aikin alkhairi ta azumi na azumi da yake sai ya tambaya faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi sum in shi'ita wa afdir in shi'ita kana da zabi ka dauki azumin in kaga dama kuma ka ajiye in kaga dama wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace safartu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan yace nayi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin watan ramadan wasu gandaye wasu kuma suna azumi falam ya'ibi as-sa'imu 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im masu azumi ko mai azumi baya ganin aibin wanda yake gandai baya yi wanda kuma gandai ne baya yi baya ganin aibin mai azumi haka aka tafi wasu suna azumi wasu ba sa yi kamar yanda wata rana kuma an yi tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya fadi ya suma ana ta yayyafa masa ruwa ana mafifita masa ilma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru aka ce azumi yayi kuma ya wahala annabi sallallahu alaihi wasallam yace zahabal mubtiruna al-yawma bil ajr yace yau gandaye sun kwashe lada sune masu chemical energy a jikin su suka dinga zuwa su debo ruwa su dawo su yayyafa masa su bashi suka abin nan an bayyana kaga kenan mutun zai sha wahala laysa minal birri as-siyamu fi safar anan annabi ya faɗi wannan baya cikin bin Allah ka san zaka wahala ga rana ana yi ka kirkiri azumi a cikin tafiya tunda an ce akwai sauki yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra sai ka ajiye fa'idatun min ayyamin ukhra amma in ba wahala mutun zai yi kila a cikin mota ce kuma motar ma mai AC ce kuma inda za a je din din yana ganin zai iya daukan azumin ba zai sha wahala ba shikenan wa hadhihi al-ahadith wadannan hadisan tufidu takhyira suna fa'idantar da bada zabi la tafdila ba suna gaya mana falala ba ba sun ce wannan yafi wannan falala ba ba ce wanda ya dauki azumin yafi wanda bai dauka falala ko wanda bai dauka ba yafi wanda ya dauka falala a'a suna magana akan an ba da zabi matafiyi ko ya dauki azumi ko ya ajiye azumi walakin sai dai yumkinu listidlal li tafdil al iftar sai dai zai iya yiwa a kafa hujja da fifikon ajiye azumi din ala siyam akan yin azumin bil ahadith al amma akan hadisi wadanda hukuncin su ya zama mai fadi ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kaman fadin annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu ubangiji ta'ala yana san azai kewa sassauci in yayi sauki yafi so ai saukin nan kama yakrahu kaman yanda Allah baya san an tu'ta ma'siyatu azai kewa saba masa to haka in yayi sauki kuma yake so azai kewa saukin nasa wa fi riwayatin a wata riwaya kama yuhibbu an tu'ta azaimu kaman yanda Allah yake so azai kewa wajibai abubuwan da ya wajabta to haka in ya saukaka kuma yake so azai kewa wannan saukin lakin malai yace sai dai yumkinu taqayyidu zalik zai iya yiwa taqayyida zalika wato iyakance wannan hukuncin biman laysa alaihi harajun fil qada'i wal ada, ga wanda babu laifi a kansa fil qada'i wajen ramawa wato wal ada da kuma bayarwa. Lakin yumkinu taqayyidu dhalika biman laysa alaihi haraj, ga wanda ba shi da wani kuntatawa ko damuwa fil qada a cikin ramawar wal ada ko bayarwar. Ma'ana an kaidi ga wanda in an yi shadin ramawar ba matsala a wajensa, da ya dauka din yanzu da ya ajiye daga baya rama duk daya ne zai iya yi. In an ya ajiye din to daga bayan an ce rama ba zai zama masa jidali ba. Akwai wanda za a ga kuma ramuwar sai ta zama aiki, kowa yanzu bakinsa abu daya yana ci shi kuma ya kama bakinsa, to za a ga ba kowa bane yake iya haka. To wani sai ya ga gara dai ya shiga cikin jama'a, yadullahi ma'al jama'a, ya shiga cikin jama'a kawai ayi azumin a haka. Likai la ta'uda alaihi ruqsatu bi khilafil maqsud, domin kada ainihin wato saukin nan ya dawo masa sabanin abinda ake nufi. Wa qad waddaha zalika tawdihan la lubsa fihi, wa qad waddaha zalika, hakika an yi bayanin haka tawdihan, bayanin da la lubsa fihi, babu wani rikici a cikin sa, ko kuma kace wa qad waddaha zalika tawdihan la lubsa fihi, hakika yayi bayani irin bayanin da babu wani rikici a ciki. Ma warada an abi sa'idin, shine abinda aka ruwaito daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu an, Allah ya kara masa yadda, wa kanu yarawna, sun kasance suna ganin annahu man wajada quwwatan, wanda yaji yana da kuzari da karfi a jikinsa, fasama ya dauki azumin, fa hasanun ya kyauta, wanda yaga ba wata wahala kuma yana dan jin kuzarin da zai iya azumin sai ya dauki azumin babu komai. Wa man wajada da'afan, wanda kuma yaji rauni, ya samu rauni a jikinsa, yaga ga tafiya kuma gaskiya da alama zai wahala, dan haka fa abdara, ya ajiye azumin, fa hasanun shi ma ya kyauta. Wa alam akhal iman, ka sani ya kai dan uwa mai imani, arshadakallahu ila sabilil huda wa tuqa, Allah ya shiryar da kai zuwa ga tafarkin shiriya da taqwa, wa razaqakal fiqha fid din, Allah ya azurta ka fahimtar addini, anna sawma fis safari, ka sani cewa yin azumi a halin tafiya, idza kana yashqu, idan zai zama da wahala, alal abdi ga bawa, falaysa minal birri al battata, baya cikin aikin kirki ko aikin nagarta kwata kwata. In dai zai wahalar da kai to kakka dauka ka burge, ba wani abu bane wanda yake na aikin nagarta, balil fitr aula, bari ma ka ajiye azumin shi yafi, wa ahabba ila Allah, shi yafi soyuwa a wajen Allah. Wa shahidu hadha al-amr, abinda zai zama shaida game da wannan al'amari, ma warada an ghairi wahidin min as-sahaba, abinda aka ruwaito daga wajen sahabbai da dama radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yadda, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, laysa minal birri as-siyamu fi safar, baya cikin nagarta da aikin da'a yin azumi a halin tafiya. Sai zama wannan hadisin yana magana ga wanda zai wahala ya galabaita, to ya dauki azumi shi kam ba biyayya bace ga Allah, ba aikin da'a yayi ba, ya dauki azumi a halin tafiya. Tanbihun, jan hankali. Qad yatawahhama ba'dun nas, wasu daga cikin mutane suna wahami, suna yin kuskure akan cewa annal fitra fi ayyamina, wai ajiye azumi a wannan zamanin, wannan kwanakin namu, a wannan lokacin, fi safari, a halin tafiya, ghairu jaizin, bai halatta ba. Akwai wanda suke ganin a da ne lokacin ana tafiya a ƙasa, ko ana tafiya akan dawakai da jakuna, lokacin aka yi wannan sassaucin, amma yanzu ga mota, ga titina, ba wata wahala, suna ganin kaman a ajiye azumi a halin tafiya, to wannan kaman bai halatta ba. Malai yace su sun fahimci kuskure. Fa yu'ibuna ala man akhadha bi rukhsati Allah, sai kaga suna aibata duk wanda yayi riko da sassaucin Allah. An fahimta? Mutun zashi Zaria ko zashi Kaduna, in ya ajiye azumi a ce kawai dai dama yayi niyya, dama so yake ya ajiye azumin, ko mutun zai je Gwarzo ya ajiye azumi a ce dama dai yayi niyya ajiye azumi, nan da Gwarzo me yayi wani mutun zai dauki azumi, zai ajiye azumi. Da haka sai su dinga aibata mutumin da ya ce bari shi sassaucin nan na Allah ya dauke shi ya aiki da shi, sai kuma a dinga aibata shi. Aw anna siyama aula, ko kuma sai su dinga cewa ai yin azumin shi yafi, li suhulatil muwasalat, saboda saukin harkar sufuri, shine muwasalat, saboda saukin harkar sufuri, wa yusriha, da rangwamanta, wa tawaffuruha, da kuma ainihin wato cikar harkokin sufuri, ba sa wahala, duk inda kake so zaka samu abin da zai kai ka a gurin. Fa haula'i nulfitu intibahahum ila qawli alimil ghaibi wash-shahada. Malai ce waɗannan muna so mu jawo hankalinsu zuwa ga fadin masanin gaibu da kuma sarari. Wa ma kana rabbuka nasiya, ubangijinka ba mai mantuwa bane. Ubangiji ya san za a samu motoci, za a samu titina, za a samu abubuwa na sauƙaƙe harkar sufuri, amma kuma ya shar'anta wa alalla wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Da haka ubangijinka ba mai mantuwa bane, ballantana a ce ya manta da cewa ƙarshen zamani za a samu motoci na alfarma, masu AC, masu lafiya, ga hanyoyi da titina da kaza da kaza da kaza, shi yasa yayi wancan sassaucin. To ka sani ubangijinka baya mantuwa, ya san za a samu wannan, ya san akwai jirgin sama da zai zo, ya san akwai ainihin wato jirgin ƙasa wanda shi ma akwai AC da kaza a ciki, amma duk da haka akai sassauci ga matafi. Wa qawluhu, da fadin Allah ta'ala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shine ya sani ku ba ku sani ba. Wa qawluhu su fi athna'il aya, da kuma fadin Ubangiji ta'ala a cikin ayar da allati dhukira ruqsatul iftar, wadda a cikin ayar aka ambaci sassaucin ajiye azumi fi safar a halin tafiya, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Kenan ka rike wannan, ga motarka mai lafiya sai ai yi gargada ma baka ji ba, motocin ka ba, wato tayoyin masu lafiya mala, ga AC sosai, zaka je gwarzo ka ajiye azumi, a ce akramakal alajiya, zaka ajiye azumi ka ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kawai Allah ta'ala sauki yake so yayi wa mutane, tunda Allah ta'ala sauki yake so yayi wa mutane, shikenan abin mutane cikin saukin. أي إن اليسر والسهولة والتسهيل على المسافر أمر يريده الله. إن اليسر للي سوكي والسهولة دروغمي والتسهيل دسسوكي على المسافر قمت في أمر ون الأمرين يريده الله. دهك الله يكسو كوي عم بهم جاء. وهو من مقاصد الشريعة السمحة, kuma wannan yana daga cikin manufofin shari'ar musulunci masu sauki. Nahi ka annallazi shara'ad dina, ya ishe ka ka gane annallazi shara'ad dina, wanda ya shar'anta wa mutane addini, huwa khaliquz zamani wal makani wal insan, kai da kaya duk mallakan wuya ne. Dan haka ubangijin da ya shar'anta wa mutane addini, shi ya halicci zamani, ya halicci guri, ya halicci mutum din. Fahuwa a'alamu bihajatin nas, shi ya fi kowa sanin bukatun mutane. Wa ma yuslihuhum, da abin da ya fi zama maslaha ga mutane. Wa ma yaslahu lahum, da abin da ya fi dacewa da su. Qala azza wa jal, mai girma da ɗaukaka ya ce, ala ku saurara, ya alamu man khalaqa, ya san duk abin da ya halitta. Wa huwa al-latifu, karka manta sunansa al-latifu fa, mai tausayi, mai sassauci, al-khabiru, mai cikakken sani. Nasuku hadha, muna koro ma wannan bayanin ne, li ya'lama al-muslimu, dan muslimi ya san, annahu idza qada Allahu wa rasuluhu amran, cewa idan Allah da manzansa, Allah ya zartar da al'amari ta harshen manzansa, lam yakul lahu al-khiyaratu min amri, to shi muslimi ba shi da wani zabi cikin al'amarinsa. Allah ya zartar da hukunci, kawai ka dauki wannan hukuncin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hukunci, ka tabbatar da shi kawai, ka huta. Bal raddada ma'a ibadillahi almu'minin, bari ma kawai shi musulmi ya dinga maimaitawa tare da bayin Allah mu'minai, almuqbitina, masu kaskantar da kai ga Allah, alladhina la yuqaddimuna bayna yaday Allahi wa rasuli, wadanda ba sa shan gaban Allah da manzansa. Ka ci gaba da maimaitawa tare da su, me su suke cewa, sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, da haka mun ji mun bi muna neman gafararka ya ubangijinmu makoma zuwa gare ka take da haka dai matafiyan masa sassauci nabiyu almarid mara lafiya shi ma ya shiga fadin yuridullahu bikumul yusra abaha allah lilmarid alfitra rahmatan bihi ubangiji ta'ala ya halatta wa mara lafiya ya sha azumi wannan rahama ce daga ubangiji wa taysiran alaihi da kuma saukakewa ga shi ainihin mara lafiya wal maradul mubihu lil fitri rashin lafiyar da take halatta ayyubu aje azumi a kariya azumi wallazi yuaddi ma'a sawmi ila dararin ita ce irin rashin lafiyar da za ta kai mai azumi ila dararin zuwa cutuwa fi nafsi a karan kansa ko a ransa aw ziyadati illatin ko karuwar rashin lafiyar aw yuqsha ma'ahu ta'khur ash-shifa ko kuma ana tsoran jinkirin warkewa tare da wannan rashin lafiyar ya ci gaba da azumi likita ya gaya masa in bai aje azumi ba to lallai rashin lafiyar za ta dade ba ta warke ba sai aje amma likita amintacce ya gaya masa wannan rashin lafiyar in baka aje azumi ba karuwa za ta yi sai ka aje azumi wannan rashin lafiyar in baka aje azumi ba za ka kai zuwa za ta cutar da kai rashin lafiyar za ta kai wani miƙidari da za ka cutu sai ka aje azumi da haka rashin lafiyar da za ta bayu zuwa ga mutum ya cutu ko rashin lafiyar ta karu ko ta yi jinkirin warkewa sai mutum ya aje azumi saboda wannan wallahu a'lam na uku al-ha'id wan nufasa cikin waɗanda aka yi wa sassaucin azumi akwai mace mai haida da kuma mai jinin bigi ijma'a ahlul ilmi malamai sun yi ijma'i annal ha'ida wan nufasa cewa mai haila da mai jinin bigi la yahillu lahum as-sawm baya halatta su yi azumi wa annahuma tubdiran za su sha azumi wa taqdiyani kuma za su rama daga baya wa annahuma idha samata to hakika kuma su biyun nan da mai haila da mai jinin bigi in ma suka yi azumin lam yujzi'uhum as-sawm azumin su bai yi ba wa sayati bayanu zalika insha Allah bayani akan hakan zai zo nan gaba insha Allah a shafi na ainihin wato 76 zuwa 75 zuwa 76 na hudu ash-shaykhul kabirul fani wal mar'atul ajuza wato ash-shaykhul kabirul fani tsoho tukub wal ajuz wal mar'atul ajuz da tsohuwa tukub ita ma qala ibn abbas radiyallahu anhuma lillahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace ash-shaykhul kabir tsoho tukub wal mar'atul kabira da tsohuwa tukub la yastati'ani da ba za su iya ba an ya su ma su azumi fa yudhi imani makana kulli yawmin miskinan sai su ciyar da wani matalauci a madadin kowace rana tsoho ya ci gaba da mamular abincinsa an fahimta shi ma wannan mahaifin naka ko kakan naka da ya kwana biyu a ci gaba da dan dafa masa dan mai ruwa-ruwa ya ci gaba da kwasa da azumi ana mutane suna azumi shi kuma a dinga ciyar masa a samu wani miskini na'am azumin tsofi to na farillan na kowa da kowa ma an dauke musu ballanta da wancan ba ma wani azumin tsofaffi ai ko eh ba wani azumi na tsofaffi to wanda ma aka ce na farilla ne an dauke musu an bayyanta wa akhrajad daraqutni wa sahahu min tariqi mansurin am mujahid an ibn abbas qara'a wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun da'amu miskin ad-daraqutni ya fitar da hadisi ya inganta shi ta hanyar mansur daga mujahid daga abdullahi dan abbas ya karanta wannan aya wa 'ala alladhina yutiqunahu yana kan wadanda suke shan wahala wajen yin azumi fidyatun da'amu miskin su fanshi wannan azumin nasu maimakon su yi shi su ciyar da miskini yaqul abdullahi dan abbas yana cewa huwa shaykhul kabir alladhina yutiqunahu dinnan akwai ash-shaykhul kabir tsoho tukub alladhi la yastati'u siyam wanda ba zai iya azumi ba fayufdiru sai ya sha azumin wa yut'imu ya ciyar an kulli yawmin miskinan miskini a madadin kowace rana nisfa sa'in min hinda rabun kwanan alkama ko shinkafa ko dukan abin da mutane suke ci wa an abi hurairata radiyallahu an man adrakahu al-kibar falam yastati' an yasuma ramadan abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace duk wanda girma ya kama shi ba zai iya azumin ramadan ba fa alaihi li kulli yawmin muddun min qamhin to wajibi ne ya ciyar da wato mudu daya na alkama a madadin kowace rana wa ana Anas ibn Malik radiyallahu an annahu da'ufa anis sawmi ama Anas dan Malik yana daga cikin sahabban da sun yi shekaru da yawa a duniya. An ce ya fi shekara 100 a duniya. Ya kai shekara 120 wasu sun ce da abin nan. Saboda haka ya dade a duniya. Dan haka akwai shekarar da ya ji rauni ya ji ba zai iya azumi ba a wata shekara fasana ajfnata saridin. Sai yayi kabaki ko kuma ainihin wato baho ko daro na sarid. Abincin da muka faɗa jiya ko ka ce fate ko duk abin da kuka fassara shi da shi sarid na ainihin wato hadakar gurasa da nama da kuma miya yayi daro guda wada'a 30 miskinan ya nemo talakawa mutum 30 fa ashba ahum ya kosar da su kenan kawai ya ci gaba da sabgarsa cikin Ramadan an bayyanta ganshi da dan yan kofin sa yana ta shan shayi kukuna ta azumi ba zai iya ba to kuma ya tare miskine kaga kenan ashe akwai sauki zaka iya ko wani kakanka da ba zai iya azumi ba to na kwana 30 din duk za a iya lokaci guda a ciyar da mutum 30 shikenan an bayyanta alhamil wal murdi daga ciki akwai mai ciki da mai shayarwa min azimi rahmatillahi bi ibadihi ad-du'afa yana daga girman rahamar ubangiji ga bayinsa masu rauni arrakhasa lahum ya sassauta musu fil fitr wajen aje azumi wa min haula daga cikin wadanda aka yi musu sassaucin alhamil wal murdi akwai mai shayarwa da mai ciki an Anas bin Malik radiyallahu an Anas bin Malik an karbo daga Anas dan Malik ba Anas dan Malik al-Ansari ba Anas bin Malik al-Ka'abi wani shi kuma wani sahabin ne shi kuma Anas bin Malik al-Ka'abi shi kuma wancan Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ba shi ba wa inna ma hadha rajulun min bani Abdullah bin Ka'ab shi wannan Anas dan Malik din wani mutum ne cikin kabilar Abdullah bin Ka'ab ya sauka a garin Basra ya kuma ruwaici hadisi kwaya ɗaya tak a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine wannan hadisin kuma sahabi ne hadisi ɗaya yaje wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan hadisin Anas bin Malik al-Ka'abi yace ga garat alaina khailu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wato sojoji ko dawakan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo farmaki a garin mu shi ya musulunta kafin akai wannan harin an bayyana shi sai yake bada labarin garat alaina ai alaina suka ce ai ala qaumina garat alaina khailu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana garat ala qaumina khailu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dawakai ko mahaya dawakan annabi sallallahu alaihi wasallam ko sojojinsa sun kawo hari ga mutane na tunda shi baya cikin su ya musulunta yace fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yataghadda sai na samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci kuma ana azumi fa qala yace udlu fa qul yace matsokaci fa qultu inni sa'im nace ai azumi nake fa qala sai yace udlu uhaddithuka anil sawm yace matso kusa da ni zan baka labari game da azumi aw siyam inna allaha tabaaraka wa ta'ala lalle ka sani ubangiji tabaaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafir shadara salah ya rage wa matafiyi rabin sallah maimakon yayi azhar hudu aka ce yayi biyu la'asar biyu isha biyu wa 'anil hamil wal murdi'i sawm ya rage ko ya sauke wa mai ciki da mai shayarwa yin azumi aw siyam wallahi laqad qalahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kilayhima yace wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan susu biyan nan alhamil wal murdi aw ahadahuma ko ɗaya daga cikin su fa ya lahafa nafsi Allah akuna da'imtu da'aman nabi sallallahu alaihi wasallam yace kai can kaina ina ma dai na ci wannan abincin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne tace masa azumi nake yace an farge matafi an dauke masa azumi sannan an rage masa rabin sallah sannan ka sani mai ciki da mai shayarwa su ma ai musu sassaucin azumi al-iftar buɗe baki mata yufdiru sa'im yaushe ne mai azumi zai yi buɗe baki qala Allahu ta'ala ubangiji ta'ala yace thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azuminku zuwa dare wa fassarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi bi ikbalil layl wa idbaril nahar wato ya fassara thumma atimmu siyama ila al-layl sai ya fassara shi da ikbalil layl tahowar dare daga gabas wa idbarin nahar da bayar wato rana ta bada baya zuwa yamma waqtifa'i qursi shams da buyan kallon rana وقد أوردنا ما يجعل قلب المسلم المتبع سنن الهدى مطمئنا حقيقة أوردنا منكاو ما يجعل قلب المسلم أبن ذي سنيزوتي المسلمي المتبع سنن الهدى ميبن سنون شريع مطمئنا تسامون سواه فيا عبد الله يا كباو الله هذه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك يتي غازم تتكم منزن الله صلى الله عليه وسلم أقبانك قد قرأتها كاكرنتا وأهواله حالا يمنزن الله صلى الله عليه وسلم لم تعد تخفى عليك بس زم قويوب أغريك وقد علمتها كما كاسنس وأفعال أصحابه رضي الله عنهم aikin sahabban manzon Allah Allah ya kara musu yadda kada afsarta ha ka gani gashi ana ta karanta ma ka gani irin yanda suke faqad ittaba'u ma jaa bihi ar-rasuli al-qudwa wato haqiqa sun bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin abun koyi hazwal quzzati bil quzza sauda kafa akhraj abdurrazzaq fi musqil musannaf bi isnadin sahahu al-hafiz fil fath da isnadin da al-hafiz ibn hajar ya inganta shi a cikin fatihul bari wal haythami fi majma'iz zawaid an amr bin maimun al-audi qala yace kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra an-nasi iftaran wa abda'ahum sahura sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance mafiya gaggawar buɗe baki a cikin mutane mafiya jinkirin sahur cikin mutane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun sufatu da wannan sun fi kowa cikin mutane gaggauta buɗe baki sun fi kowa kuma jinkirta sahur kuma dama wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar ba an ce lokaci yayi kaman karatun baya gudu ko eh to insha Allah sai mu tsaya anan abinda muka karanta